Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfi Hashim Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mana haka. A yau ran 31 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa wani sabon cece kuce ya bullo tsakanin kungiyar malaman boko da gwamnatin jamhuriyar Nijar. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kuri ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku himman kanin labaran jaridun jamhuriyar Nijar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wani harin jirgi mara matuki da mayakan da Amurka ke jagoranta are musu gabashin Syria suka kai ya kashe wani mamban kungiyar IS a cewar kamfanin dillancin labarai na AP. Wani jami'in tsaro da ya nemi a sake sunansa ya faɗa wa AP cewa harin jirgi mara matukin wanda aka kai a ranar Litinin ya kai kaici mutumin ne a daidai lokacin da yake tafiya akan babur ɗinsa a wani ƙauye da ake kira Hammam al-Turkam. Sai dai rundunar dakarun Amurka bata fitar da wata sanarwa kan wannan hari ba. Kuma bata amsa bukatar neman karin haske da kamfanin dillancin labarai na AP ya nema ba. Akwai akalla dakarun Amurka 900 a Syria da ke marawa mayakan kurdawa baya a yakin da suke yi da kungiyar IS. A lokuta da dama sukan kaikaici mambobin kungiyar ta IS mafi akasari a yankin arewa maso gabashin Syria da ke karkashin ikon mayakan kurdawan. Wata kotu a Paris babban birnin Faransa ta tuhumi wani tsohon dan tawayen kasar Liberia kan laifukan da suka shafi cin zarafin bil'adama a lokacin yakin basasan da kasar ta Liberia ta fuskanta a shekarun 1990. Ana zargin Kunti Kamara da laifukan azabtar da fararen hula a karamar hukumar da ake kira Lofa a tsakanin shekarun 1993 zuwa 94 wanda a lokacin ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin wata kungiya da ta dauki makamai. Kamara dai ya musanta laifukan da ake tuhumar shi akai a zaman kotun wanda akai a ranar Litinin a shekarar 2018 aka cafke shi a kusa da birnin na Paris. Zai kuma iya fuskantar hukuncin daurin rai da rai idan aka same shi da laifi. Bisa wata dokar kasar Faransa, kotun tana da hurumin ta saurari duk wata kara da ta shafi cin zarafin bil'adama. Adadin mutanen da suka mutu sanadiyar guguwar Julia da ta ratsa yankin tsakiyar Amurka da kudancin Mexico ya kai 16 kamar yadda hukumomi suka tabbatar a ranar Litinin. Mafi akasarin waɗanda lamarin ya shafa daga ƙasar El Salvador da Honduras suka fito, yayin da guguwar wacce ƙarfin ta ya ragu ta zubar da ruwa kamar da bakin ƙwarya. Hukumomi a El Salvador sun bada rahoton mutuwar mutum 9 ciki har da sojoji 5, suna masu cewa an kwashe aƙalla mutum 830 daga gidajensu. Tunda dai hukumomin na El Salvador da takwarorin aikinsu na Guatemala suka rufe makarantu. A kasar Honduras kuwa mutum 5 aka bada rahoton sun mutu, ciki har da wata mata da ta rasu a ranar Lahadi bayan da igiyar ruwan ambaliyar ta yi awon gaba da ita, da kuma wani yaro ɗan shekara 4 da kwale-kwalensa ya kife a kusa da kan iyakar Nicaragua a cewar hukumomi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Jama'a kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda cece kuce ta bullo tsakanin malaman makarantun boko da gwamnatin kasar, inda suka zargi gwamnati da saka siyasa a sha'anin ilimi a kasar. Wakilin Haruna Mamman Bako na ɗauke da wannan rahoton.
Ana ƙasa ga mako guda da gudanar da ranar tunawa da malaman boko na duniya biyo bayan komawa boko a sakandare da firamare a farkon wannan wata a jamhuriyar Nijar. Ana iya cewa wani sabon cece kuce ne ya sauko kai tsakanin ƙungiyoyin malaman makarantar boko da ɓangaren masu iko, inda ƙungiyoyin suka ce sun yi ta da ma Allah wadai da rashin samun bayani a cikin jawabin ministan ilimi da sauran masu iko a tsakan wannan lokaci game da irin yadda uwayen diya da ma ɗalibai suka sha kai musu hari a shekarar ta gabata karatun bokon, inda a cikin jihar ta wata jamhuriyar Nijar ma wani ɗalibi ya kashe malaminsa na boko kamar yadda magatakardan kungiyar malaman boko in kontragi na birnin Kwani Abdulaziz Musa ya mene furci.
Wai Allah wadai da ba su tuna da irin walaƙancin da mushani suka gani har can zuwa bara, to wannan walaƙancin kasance da an kai ta shi yasa kuma uwayen yara ba su san ciwon lokal ba ba su san ciwon darajar mushe ba su ku za suna atakan mushanni balle na jahatawa a ta ashe madan abuje abuje director abuje director har yanzu ana a kashe mushe har ya kai ga wayo yanzu azo ayi jawabi ake an manta da wannan gwamnati ta an manta
wannan bai muku ciwo
kai kuma akwai ciwo mana
a bangaren masu iko dan babu mamance ni na jami'a mai mulki PNDS tarayya cewa yi waɗansu shugabannin kungiyoyin malaman na boko yan siyasa ne kuma gwamnati ce suke shafawa kashin kaji da niyyar dame harkokin boko na wannan shekara take farawa yanzu
magana suke shaho labari shine ce tunda abinda an masaniya ministan ilimi da yayi magana ga kafafen watsa labaru abinda yace yace shina ta'aziyya ga dukkan malaman makaranta waɗanda sun karge mu gidan gaskiya kenan ba sai ya ce wani da wani ko ku wurin kaza an yi kaza ba kenan dai a takaice nayi wannan zance abinda nika son ka gane cikin malaman na makaranta akwai ƴan siyasa ciki masu unhwani da siyasa domin su kawo cikas ga tahiyar da karatu na bana kenan wata manhuwa ta gare su tunda sun ga yanzu an koma makaranta su kawo ma makarantar da cikas
a bangaren uwayen dalibai daga cikin shugabannin kungiyoyin kojas na mahaifan ƴan boko a Niger kirayeyi ga bangarorin guda biyu da su mayar da wukakin su a kube
Abdurraji ko Alhaji Musa mai lakamin suna shekaru abinda zamu nema sashen malaman makaranta kungiyoyin su da sashen gwamnati mu tsakani muke shiga a matsayin mu na uwaye idan an ci gaba da tafiya da haka karshe zai dawo kan mu uwayen yara mu zai ji ma tunda mafi yawa ƴaƴan mu ƴaƴan talakawa ne kuma ilimi mai inganci ya danganci in an koma a bisa sashen karatu mai inganci to in jayayya ta shigo tsakanin gwamnati da kungiyoyi na malaman makaranta karshe kan talaka zai dawo kinan muna kira su samu shiri su shirya domin tafiya a fara kalubale karshe zai kare akan ƴaƴan mu
malaman dai sun sha alwashin shiga kafar wando guda da gwamnatin kasar ta jamhuriyar Niger da zarantacce za ta yi musu ukamul sakainar kashi in ji su Haruna Mammana Bako na birnin Kwalle sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwalle a jamhuriyar Niger
gai da Haruna Wambako har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Mahmud dauke da kashi na biyu na labaran duniya
Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin agaji sun fada a ranar Litinin cewa hare-haren makamai masu linzami da Rasha ke kaiwa a biranen Ukraine suna kawo cikas ga ayyukansu dakarun Rasha sun kai hari wasu yankunan biranen Kyiv da karfin da ba a taba gani ba tun bayan da Rasha ta yi yunkurin karbe ikon birnin a yakin da ya barke watanni bakwai da suka gabata hukumomin Moscow sun ce harin na martani ne kan abin da suka kira hare-haren ƴan ta'adda shugabar gudanarwar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta yi Allah ware da hare-haren waɗanda aka kai har da wasu birane baya ga birnin Kyiv
I know Ukrainians will not be intimidated
tace na san ƴan Ukraine ba za su tsorata da wannan hari ba kuma na san sun san cewa za mu ci gaba da mara musu baya har sai yadda hali yayi kungiyar ba da agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross wacce ke da ma'aikata akalla 700 a Ukraine ta ce ta dakatar da ayyukanta wasu hotunan bidiyo da aka yada a yanar gizo sun nuna alamun ma'aikata a fannin sarrafa iskar gas da mai a ƙasar Iran sun shiga zanga-zangar da ake yi kan kisan wata mata mai shekaru 22 hotunan bidiyon sun nuna masu zanga-zanga a Asuleye wani filin sarrafa iskar gas mafi girma a ƙasar ta Iran da ke yankin tekun Pasha an ga ma'aikatan suna rera waƙar Allah wadai tare da kiran a kawo ƙarshen mulkin kama-karya wani binciken ƙwaƙwaf da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gudanar a kan hotunan bidiyon ya tabbatar da cewa kamannin wurin da ake zanga-zangar ya yi daidai da filin da ake sarrafa iskar gas ɗin a ƙasar ta Iran kamfanin dillancin labarai na Reuters a ranar Litinin ya ce wasu hotunan bidiyo na daban sun nuna ma'aikatan kamfanin man Abadan da na Kangan su ma suna bude
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla to kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan
sanye yara suna hawaye a daure sun boye gaskiya sun mataka waye ba da ƴaƴan yara sun waye samari ina kuke shawara ta ku zo ku dauka za ku more rana ta harka wanda ya dauka ba duka za ya dauka kai yara halin ka ba shaka ka wuce su kai
da ajiza da san da jira azaure sai ajiza da kai ka bata kanwar wancan za a bata kanwar ka kai ka bata yayar wancan za a bata yayar ka kai ka bata babar wancan za a bata babar ka kai bobo sai ka dena sharafa kin ji a jagayu kar ki kara jangayu sam sawo
zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da ake so za ku zuwa shafukan mu na yanar gizo ta addressin mu na voahausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
yan kasa da hukuma
dukkan fitina daga jahilci take tuce kauna ta lalace shike jawo ayi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin
masu rare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar
wannan commission da aka kaddamar tana bukatun gyara
batun aiki daga Jabilamba zuwa Belel wannan aikin ba aiwatar da shi tukuna ba
sai an shiga motoci so bakwai ka shiga kwale-kwale so bakwai hanyar da ya kamata za a bi a cikin awa daya da rabi ana awa takwas
so wannan shi ya kara tunzura mu ba don haka nan muka kai petition na kai wa Senate President da kuma shi Chairman Senate on Public Petition
al'ummar yankin Arewa maso gabacin Najeriya kenan game da makomar aikace-aikacen sabuwar hukumar da yankin da gwamnatin Najeriya ta samar
mulkin kai ba kan kai ne ba ba ni ke kafa a ci dadi ba ba alkawarorin karya ba inda ma su irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba
madalla masare wakilai a majalisar dokokin Najeriya irin su sanata Ali Indime sun kwashe shekara da shekaru suna fafutukar samar da wani kudirin doka da zai kafa hukumar raya lardin Arewa maso gabacin Najeriya wanda ya kunshi jihohin Borno da Yobe da Gombe da Adamawa da Bauchi da kuma Taraba hakan da ya biyo bayan yadda wannan yanki ya fuskanci koma baya ta bangarori da dama sanadiyar tarzomar mayakan Boko Haramun a shekarun baya. Bayan amincewa da kudurin dokar kafa wannan hukuma wadda aka yi wa lakabi da Northeast Development Commission wato NDEC a takaice, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akan kudurin dokar daga bisani ya nadawa hukumar shugabanni kuma gwamnati bisa sahalewar majalisar dokokin Najeriya ta zuba mata makudan biliyoyin naira domin fara aikin raya kasa ga dangadan aikin hanyoyin mota da gadoji da samar da cibiyoyin kiwon lafiya da ilimi da samar da ruwan sha mai tsafta na daga cikin ayyukan da aka rataya a wuyan wannan hukuma a wani mataki na tallafawa gwamnatocin jihohin wannan yanki domin farfadowa tare da tada koma dallardin na arewa maso gabacin Najeriya saboda kalubalen da ya fuskanta na halaharan mayakan Boko Haramun. Aikin gina wasu gadoji guda bakwai akan hanyar Madagali zuwa Mincika da kuma sabunta ita wannan hanya da ke jihar Adamawa na cikin misalan kwangiloli da wannan hukuma ta bayar kusan shekaru uku da suka shuɗe. Sai dai tafiyar hawainiya da waɗannan aikace-aikace ke yi ya fara jefa shakku a zukatan al'ummar jihar ta Adamawa dangane da wannan hukuma ta NEDC wadda aka yi wa shalkwata a birnin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Kaltume Ali Musa. Da farko zan gode ma Allah kuma zan gode wa wannan gwamnati na Baba Buhari yadda yayi ruwa yayi tsaki gurin ganin ya kaddamar da wannan commission domin mu samu saukin rayuwa mu mutane na North East saboda irin hali da muka tsinci kanmu a ciki. To amma a gaskiya wannan commission da aka kaddamar tana bukatan gyara saboda inda muka je muka ganta a gaskiya tamkar gida ne wanda babu uba a cikin sa, kuma duk gidan aka ce babu uba a ciki kaga wannan gida zai zama babu tarbiya babu principle kuma babu wata direction. To bisa ga wannan abun da muka gani ya dan tada mana da hankali yasa muka ce to bari mu kawo kukan mu gurin federal government ko za ta taimaka mana kokarin ganin an yi gyara.
Ni mai magana sunana Pastor Harrison Abednego, former deputy leader na Gire a Legislative Council. Batun aiki daga Jabilamba zuwa Belel wannan aikin ba aiwatar da shi tukuna ba. Ta gefen su Micika da suma daga Lacan kwanan baya dai an dan taba ayyukan din. Problem da ake samu shine aiki za a iya bada shi quality da an bayar a yi aiki da shi ba a cika amfani da shi. So maganar hanyar Madagali da su Micika mu da mun san an dan fara wani abu a gwajin amma ba kayatar kamar da muke zato a yi wannan aikin domin al'umma su amfana daga gujin ba. Na hanyar Jabilamba zuwa Belel kuma ban ga wani aikin da aka yi a gujin ba.
Daga cikin manyan gadojin da aka ce hukumar ta NEDC ta bada kwangilar sake gina su kuma aka yi watsi da aikin akwai gadar Kuzumin da ta wuro Gayandi wadda mayakan Boko Haram suka lalata a shekarun baya.
Sunana Anatu Solomon daga jihar Adamawa State. Gadan Jabilamba zuwa Belel gadoji guda bakwai wanda muka ji aka ce federal government sai releasing kudi din ayi wayannan gada. Gadojin nan ba wanda aka yi ko daya, talakoki suna kuka suna wahala. Da aka shiga moto so bakwai, da aka shiga kule-kule so bakwai. Hanyar da ya kamata za a bi a cikin awa daya da rabi ana awa takwas kafin ka iso gunda zaka iso har yaushe. A cikin wayannan tafiyan da ake tafiya hanya ba kiyo ga gada ba kiyo a shiga ruwa a sallaka da kai ayi wahaloli ana rasa rayuka marasa lafiya mata masu juna biyu ya kanana ana rasa yaruka a wayannan hanyoyi muna kuka ga federal government su zo su taimaka mana. An yi dayan gadan da aka yi nan mutane suna wahala wannan guraren nan wancan kuma yana nan a santan Boko Haram wayanda in ba dalilin sojoji da police ba mu ana tare da kidnappers ana tare da barayi amma dalilin wayannan jama'an tsaron da aka ajiye gurin suna dan taimaka su tallake da mutane a tallaka da kai a tallaka da motanka rai kamar zaka iya kace ranka karki a hannunka ina ba zai yiwu ba. Ana wahala muna kuka ga federal government ku zo ku duba wayannan ayyuka din aka ce an yi su a zo a gani yayi ayyuka suke.
Yanzu aka dai guda daga cikin kungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari a jihar Adamawa sun rubuta wasikar korafi ga majalisar dokoki ta kasa dangane da wannan batu. A da aka ce
duka da an so shi ya inganta kasa da karar da waɗansu ta za su yi sha'awa su ziyar sheta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kusheta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sadaka kowa ya gani zai zage ka
madalla masore la'akari da cewa majalisar dokokin Najeriya ita ce ta yi uwa ta yi makarbiya wajen kafar wannan hukuma ta NEDC yanzu aka guda daga cikin kungiyoyin rajin shugabanci na gari a jihar Adamawa su rubuta takardar korafi ga zauren majalisar tare da nuna rashin gamsuwa da kamun ludayin wannan hukuma
sunana honorable Abubakar Ibrahim Gombe ni ne shugaban kungiya na NECA Northeast Development Commission a gaskiya akwai matsaloli suna tafiya an bar lauje cikin nadi tsakani da Allah abubuwan suna zartar gona da iri mu ɗan adama ba mu san menene gajiyar ko moriyar wannan commission din ma a gaskiya mu da akai ban san wasu jahohin bai Allah ko suna ci gaba sun nuna mana akwai gadoji da suke yi na tsakanin madagali da mincika wanda kuma babu komai da ake a wannan wajen wanda akai ma gadan kuzub ne akai guda daya wanda shi ma ba wai wani gada ne mai kwari ba wanda za a ce federal government ne ke yin shi gadoji guda 8 ne daga jabi lamba zuwa Benin kuma guda 7 daga cikin gaba ɗaya karyayyu ne ba abin da ake yi mun je du mun zagaya mun gansu so wannan shi ya ƙara tunzura mu ma ka don haka nan muka yi hotuna kuma sannan muka yi petition muka rubuta complaint din mu muka kai wa PCC nan a fadar jiha Ajimeta muka sake rubuto kuma wani complaint din na kai wa Senate President kuma shi Chairman Senate on Public Petition haka kuma Speaker da kuma Chairman Committee House of Representatives on Public Petition shi duk mun kai shi sannan mun kai National Human Rights Commission tsakani da Allah wanda office ne da ya kamata an ce development wanda kuma an yi ta ne dan ta dan kawar mana radadi da kuma ci gaba ta kawo mana shi da kuma bunkasa tattalin wani arzikin mu da yake da sauransu abubuwan tallafi wanda ko dai ba mu gani a ciki babu abu guda daya waɗanda za su yi su tabbatar mana shi cewa sun yi shi
to dangana da wannan batu abokin aiki Salisu Lado Garba ya nemi jin tabbacin shugabannin wannan hukuma ta NEDC amma sun ki cewa ofan har ma kakakin hukumar wata mai suna Naomi Chibok ta ce da shi ya leka shafin su na internet akwai bayanai dalla-dalla dangane da aikace-aikacen hukumar to amma koda wakilin namu ya leka wancan shafi nasu na internet bai ga komai ba dangane da abin da ya shafi waɗancan aikace-aikace da ake korafi a kansu Masore ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Salisu Lado Garba Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ki cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta kosassu babu tsiraraita
a gai da Muhammad Ibrahim Kwari yanzu kuma lokacin silin wani barma zai kama na sharhin jaridun jamhuriyar Nijar
za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa magajin garin Yamai ya dakatar da ma'aikata 1,500 daga aiki da nufin tantance gaskiyar bayanan da ke cewa an tusa sunayen ma'aikata na bogi a ma'aikatar ta magajin gari jaridar ta ce waɗanda wannan mataki na Umar Dogari ya shafa sun hada da masu ayyukan share-share da waɗanda ke kula da harkokin tsaftace titunan birnin Yamai wato akasaransu ƙananan ma'aikata ne jaridar IRN4 na cewa al'amuran tsaro sun fara daukar sabon salo a garin Agades inda da rana kiri-kiri yan bindiga ke afkawa jama'a kamar yadda abin ya wakana a ƙarshen makon jiya inda wasu mutane dauke da bindigogi suka tare wata mota kilar Camry akan hanyar filin jirgin sama suka kuma kwace kilogram 12 na zinare da ake shirin aikewa zuwa birnin Yamai jaridar ta ce lamarin wanda ya faru a wajejen karfe 8 na safe na nunin yan fashin na da cikakken labari a game da inda aka nufa da wannan haja haka a ƙarshen watan jiya wasu yan fashin suka kwace kilogram 6 na zinare da jika 800 na sefa da wayoyi a hannun matafiya lokacin da suka tare wata motar jigila a kilomita 47 da birnin Agadez kan hanyar tawa. Jaridar Le Souffle de Maradi ta ce alkali mai shigar da kara a kotun Maradi ya yi karin haske a game da dalilan garkame wasu ƴan mata 13 a kurkuku da nufin karetar da jita-jitar da ke cewa hukumomin jihar sun kama ƴan mata 16 da saurayi guda da ake zargi da aikata laifin madugo. Jaridar ta ce alkali wato procureur Dauda Mamman ya gaya wa manema labarai cewa daya daga cikin ƴan matan da abin ya shafa ita ta shigar da karar kawayenta da take zargi da yada wata bidiyon alfasha a kafafen sada zumunta. Mafari kenan aka tafke su a bisa zargin su da yada bidiyon tsireci ba wai zargin aikata madugo ba. Mu karkare sharhin da jaridar Le Matinal da ke cewa shugaban hukumar FIFA na shirin gudanar da rangadi a jamhuriyar Niger a bisa gayyatar shugaban hukumar kwallon kafar wannan kasa Colonel Jibril Hamidu Hima Pele. Jerar ta ce Gianni Infantino wanda ya yi na'am da wannan gayyata zai ziyarci Niger a watan Janairun baɗi da nufin ganewa idanuwansa cigaban da aka samu a sha'anin kwallo a wannan kasa. Sule Mumuni Barma mai Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gai da Malam Sule. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Wani harin jirgi mara matuki da mayakan da Amurka ke jagoranta a arewa maso gabashin Syria suka kai ya kashe wani mamban kungiyar IS a cewar kamfanin dillancin labarai na AP. Wani jami'in tsaro da ya nemi a sake sunansa ya fadawa AP cewa harin jirgi mara matukin wanda aka kai a ranar Litinin ya kaikaici mutumin ne a daidai lokacin da yake tafiya akan babur dinsa a wani kauye da ake kira Hammam al-Turkam. Wata kotu a Paris babban birnin Faransa ta tuhumi wani tsohon dan tawayen kasar Liberia kan laifukan da suka shafi cin zarafin bil'adama a lokacin yakin basasan da kasar ta Liberia ta fuskanta a shekarun 1990. Ana zargin Kunti Kamara da laifukan azabtar da fararen hula a karamar hukumar da ake kira Lofa a tsakanin shekarun 1993 zuwa 94 wanda a lokacin ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin wata kungiya da ta dauki makamai. Adadin mutanen da suka mutu sanadiyar guguwar Julia da ta ratsa yankin tsakiyar Amurka da kudancin Mexico ya kai 16 kamar yadda hukumomi suka tabbatar a ranar Litinin. Mafi akasarin waɗanda lamarin ya shafa daga ƙasar El Salvador da Honduras suka fito yayin da guguwar wacce ƙarfinta ya rabu ta zubar da ruwa kamar da bakin ƙwarya. Hukumomi a El Salvador sun bada rahoton mutuwar mutum 9 ciki har da sojoji 5 suna masu cewa an kwashe akalla mutum 830 daga gidajensu. Sanadiyar hukumomin na El Salvador da takwarorin aikinsu na Guatemala suka rufe makarantu.
Masu raro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma canza al'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku zo sai daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku mai shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ta na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashim kuma da na haɗa na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.